Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmashi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 9 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi. Wani abin takaici ne ga halayyar mu a ƙasa. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmadaw. A wani mataki na bazata, makaddashin Prime Minister Singapore Heng Swee Keat, wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba, ya janye kansa daga cikin masu takar wannan mukami.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji inda aka kwana game da batun kisan sojojin Najeriya da dama da ake zargin yan bindiga sun yi a jihar Benue da wasu jihohin.
Wannan na nuna tsagwaron lalacewar harkokin tsaro a Najeriya, domin yanzu an waye gari ba wai jami'an tsaro ne suke neman inda yan ta'adda suke su kama su ba, a'a yan ta'adda ke neman inda jami'an tsaro suke su far musu.
Za kuma a ji cewa dangin marigayi tsohon shugaban Nijar Bare mai nasara sun buƙaci a bayyana waɗanda suka kashe shi yanzu.
Sai alama komomu Allah an shirya mu sai mu sana baya za su neman wannan a shari'a. Tunda ai ba don wani abu ne saboda ai maganin gobe a ba gawa kashi da mare tsoro.
Idan mun kada Bauchi kuma za a ji cewa an miƙa ma gwamnatin jihar Yarinyar da wasu matsafa suka riɗewa dubura. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi. Ta bakinsa, wani abin takaici ne ga halayyar mu a ƙasa. A jiya Alhamis, shugaba Biden ya bada umarnin a tsaurara matakan mallakar wasu makamai, sannan ya sake yin kira ga 'yan majalisa da su sabanta dokar hana mallakar muggan makamai da ta dade da daina aiki. Ta'asar da ake aikatawa da bindiga a ƙasar nan ta zama annoba a cewar Biden a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisa da kuma 'yan ƙasa da ta'asar bindigar ta shafa a fadar White House. Ya ƙara da cewa abun kunya ne a idon duniya. Ya ce yayin da adadin harbe-harbe yake hauhawa, 'yan majalisa sun miƙa addu'o'insu masu yawa da fatan alheri, amma har yanzu ba su kafa wata doka ko guda ba da za ta rage yawan ta'asar bindigar ba. Addu'ar ta isa haka, yanzu lokacin ɗaukar mataki ne. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmadaw. Bayan juyin mulki da aka yi a watan Fabrairu, duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan Maris, dakarun dai sun ɗauki mummunar mataki na murƙushe masu goyon bayan demokaradiyya a faɗin ƙasar, yayin da aka garƙame dubban mutane, wasu ɗaruruwa kuma sun rasa rayukansu. Duk da yake matakin murƙushewar na ƙasa baki ɗaya a yanzu a Myanmar shine mafi girma da aka gani a cikin shekaru. Faɗan ƙabilanci a wannan ƙasa ta kudu maso gabashin Asiya ba sabon abu bane. Myanmar, wanda ake kuma kira da Burma, tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi dadewa a duniya, saboda an shafe shekaru 70 ana fama da fadace-fadacen ƙabilanci. India ta sake bada rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar corona mafi girma. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla mutane 1,031,968 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24, wanda kiyasi ya bige adadin ma'aikatar lafiya ta bada rahoto na akalla 1,026,789 da aka samu a ranar Alhamis. Ministan lafiya na kasar Jamus ya ce kasar za ta shiga wani hali na tsaka mai wuya, duba da yadda mutane ke dauke da cutar corona su 4,500 suke kwance a ɗakin marasa lafiya sosai. Ya ce idan abin ya ci gaba a haka, to zai zama kalubale ga harkar lafiya. A ranar Litinin, Puerto Rico da Washington DC za su bude damar yin rigakafin corona ga mazauna wuraren ƴan ƙasa da shekara 16.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, tun jiya headquarter rundunar sojin ƙasar ta ce ‘yan bindiga sun hallaka sojojin ƙasar 11 a jihar Benue. Gabanin nan ma, ‘yan bindiga sun kashe wasu sojojin guda 9 a jihohin Neja da Imo, al’amarin da ke daɗa tayar da hankulan ‘yan Najeriya. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
A taɓarɓarewar tsaro da a baya-bayan nan ke ƙaruwa a Najeriya, yanzu ya haɗa wani sabon salo inda masu aikata miyagun laifuka suke kaddamar da kashe-kashe akan jami'an tsaron. Ƙasa da mako ɗaya da ƙone hedikwatar 'yan sanda da kuma fasa gidan fursuna a birnin Owerri da kuma kashe wasu sojoji guda 5 a jihar Naija. Sai gashi jiya hedikwatar sojan Najeriya ta ce 'yan bindiga sun kashe mata dakaru guda 11 a jihar Benue. Babban darakta a cibiyar wayar da kan al'umma da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabiru Saidu Dakata, ya yi nazari akan halin da tsaro ke ciki a Najeriya.
Wannan na nuna tsagwaron lalacewar harkokin tsaro a Najeriya, domin yanzu an waye gari ba wai jami'an tsaro ne suke neman inda 'yan ta'adda suke su kama su ba, a'a 'yan ta'adda ke neman inda jami'an tsaro suke su far musu, domin 'yan ta'addan nan sun fahimci cewa jami'an tsaron nan ba su da kayan aiki. Gwamnati ba ta shirya ba wani abu da za ta yi, kuma ba wani abu da take, illa idan an kai hari an kashe rayukan fararen hula ko jami'an tsaro, gwamnati ta fito ta ce ta fidda takarda, ta yi Allah wadai, za ta kuma ɗauki mataki, kuma babu wani abu da zai biyo baya.
Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya yi ƙarin haske akan yadda miyagun ke ci gaba da kashe sojoji.
Kashe sojoji da ake yi, wannan kashe sojoji bai bani mamaki ba, saboda matsaloli ne guda 4-6 wanda na sha magana a kansu. Ɗaukar jami'an tsaro ba a ɗaukan waɗanda suke sha'awa, wanda suka cancanta, wanda suke son su yi aikin. An sa siyasa, horarwa an sa siyasa, so makamai an sa siyasa, ƙarin girma ga jami'an tsaro an sa siyasa. Saboda haka ai jami'an tsaron da kake da su sun koma jami'an tsoro, ba su da makamin da za su iya kare kansu. Makaman da suke hannun waɗanda suke auka musu sun fi ƙarfinsu.
Kabiru Saidu Dakata ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka domin yi wa tufkar hanci.
Abinda gwamnati ya kamata ta yi, a tsaya a kalli ɓangaren tsaron ƙasar nan gabaki ɗayan shi, a zauna da masu ruwa da tsaki, a fito da hanyoyin da za a inganta harkokin tsaro, ƙara jami'an tsaron, ƙara kuɗaɗen da za a sai makamai da kayan aiki, da kuma ɗaukan mataki ga duk wani wanda ya yi yunkuri akan taɓa wata naira ɗaya da aka ce za a sai kayan tsaro, domin a bayan ma ana fidda kuɗaɗen amma sacewa ake. Sannan kuma ma'aikatan nan kullum muna faɗa a inganta walwalarsu, ya kasance suna yin wannan abin da karsashi da kishin ƙasa. Idan ta kasance a bakin aiki sun rasa rayuwarsu, wannan ƙasa za ta ɗauki al'amuran rayuwar iyalansu. In ba haka akai ba, wallahi za a ci gaba da irin wannan farmaki ga jami'an tsaro, wanda kuma su 'yan ƙasa zai kasance ba yadda za a yi, domin waɗanda ake tunani za su kare ƙasa da al'ummar ƙasa ne, yanzu su ma sun kasa kare kansu a gurin 'yan ta'adda. 'Yan ta'adda na cin karansu babu babbaka, dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin ta nuna cewa ba fa an fi ƙarfinta ba ne akan abin da ya shafi tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A wani mataki na bazata, mukaddacin Firaministan Singapore Heng Swee Keat, wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba, ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami. A cikin wata wasiƙa da ya bayar jiya Alhamis, Mr. Swee Keat ya ce matashi mai jini a jika ya kamata ya zama Firaministan na gaba. Wannan sanarwa ta mayar da hannun agogo baya a tsarin waɗanda za su jagoranci kasar bayan Firaministan na yanzu, Lee Hsien Loong, ya yi ritaya. Lee, ɗan shekara 69 da haihuwa, ya yi niyyar yin ritaya a shekaru 70, amma kuma sai ya nuna alamar zai ci gaba har sai an kawo ƙarshen cutar corona. Tun samun 'yancin ƙasar Singapore a shekara ta 1965, jam'iyyar People's Action Party take jan akalar ƙasar, kuma ana tsara waɗanda za su gaji mulki tun da wuri-wuri, wato shekaru masu yawa a gaba. Wani ayarin masu nazarin ƙasa sun bankaɗo wani gari da ke binne a ƙarƙashin yashi a ƙasar Masar, wanda aka shafe dubban shekaru ba a taɓa shi ba. Masanan sun faɗa cikin wata sanarwa da suka bayar jiya cewa birnin ya kasance kamar ajiya ne waɗanda suka zauna ciki suka yi ƙaura daga garin. Ayarin ya ce bayan wasu makonni suna kwashe yashi, sai suka gano wani babban birni cikin hayyacinsa, domin kuwa yawancin bangayensa suna nan da ɗakuna cike da kayan rayuwar yau da kullum. Gano birnin Aten da ya ɓace kusa da birnin Luxor, wanda shine cibiyar sarakuna, shine bincike na biyu mafi mahimmanci da masana ƙasa suka yi tun bayan na kabarin Tutankhamun, kamar yadda Bessie Bryan, farfesa a nazarin fasaha da ilimin ƙasar Masar ta Jami'ar John Hopkins, ta faɗa cikin wata sanarwa. A wani labari kuma, an saki wata tankar mai ta Koriya ta Kudu bayan da Iran ta tsare ta tsawon watanni yayin da suke jayayya kan wasu biliyoyin daloli da gwamnatin birnin Seoul, wato babban birnin Koriya, ta karbe. A yau Juma'a, tankar mar ta ci gaba da tafiya wasu 'yan sa'o'i kaɗan kafin tattaunawa da gwamnatin birnin Tehran da wasu manyan ƙasashe game da shirin ƙasar na nukiliya. Daga bisani, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Said Katib Zade ya tabbatar da sakin tankar man.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Nijar muka nufa, inda dangi da kuma sauran jama'a ke kiran da a gaggauta zakulu waɗanda suka kashe marigayi shugaban Nijar Ibrahim Bare mai nasara. Sula Barma gare ka.
A ranar Juma'a 9 ga watan Afrilun 1990 ne Janar Ibrahim Ba'are mai nasara ya haɗu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin saman eskadri a wani lokacin da ake cikin yanayin cece-kucen siyasa, inda 'yan adawa na wancan lokaci suka yi watsi da sakamakon zaben da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara. Domin tunawa da marigayin, Yele da dangi da abokansa na ƙuddaƙud sun hallara gidan mahaifiyarsa da ke unguwar Rufo Marshe don yi masa addu'o'i. Alhaji Idi Nuhu wani na hannun daman Janar Ba'are ne.
Wannan rana mu ƴaƴan dangin da uwaye da dangi gaba ɗaya na Ibrahim Ba'are mai nasara ba mu yi wancan rana. Ubangiji Allah shi ya rashi ki amsa shi ne cikin kullun sakat al-mauti. Amma kowa sanin kowa ne ba bane a Niger, kowa sanin aka kashe shi kashin killa aka mashi, kuma ba saboda ba saboda ƙasa aka yi mashi wani abu. Kuma yau ga mu a kwana a tashi.
Shekaru 22 bayan kisan Janar Ba'are, har yanzu dangi na jiran jin yadda abin ya faru, ballantana a san waɗanda ke da hannu. Malama Hauwa na daga cikin 'yan uwansa da suka hallara a zaman na yau.
Mun zo mun taru mu gwadi da bakin rai, kuma a yi fatiya a yi kunu, to kuma muna kira wa gwamnati a yi shari'a, a yi bincike abinda mutanen da suka wannan kashe, muna so mu gane komi da komi.
Marigayi Ibrahim Ba'are mai nasara, wanda ya shugabanci Nijar a zamanin jamhuriya ta hudu, mutum ne wanda ake yi wa kyaukyawar shaida. Jibril Ba'are mai nasara da ke ɗaya daga cikin ƙanninsa na tuni da ranar da aka kashe ɗan uwansa.
A rada zakiya, amma an ga mishi waɗanda suka so su yi mishi lalakin da sai da ke sai ta ba ni muku komi ba ni taɓa ƙanana ne. Kusan da aikin da kusa ku yi lalan aiki ne ana tura ku, kuma an san shi yana kishin ƙasar shi. Kuma akan bisa wannan ne aka kashe shi.
Yankunan zakulo waɗanda suka hallaka shugaba Ibrahim Ba'are mai nasara ya citura a nan cikin gida, domin wata ayar doka da ke kunshe a kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya yi afuwa ga sojojin da suka yi juyin mulkin Janairun 1996 da na Afrilun 1999. Mafari kenan makusantansa suka garzaya kotun sai da yawo, wacce ta umarci gwamnatin Nijar ta biya iyalansa diya, sai dai Alhaji Idi Nuhu na cewa ba a nan take ba.
Wannan shari'a muna jin ta koyaushe ne, sai alama komo mu Allah an shirya mu
sai mu sana baya za su neman wannan a shari'a. Tunda ai ba don wani abu ne saboda ai maganin gobe. Aba gawa kashi da mare ya tsoro. Saboda ai ba gare mu kawai bane ake. Saboda tana yuwa za ta zo ga wani wanda ba su mata ya zo gare su.
General Ibrahim Ba'ar mai nasara wanda ya hau karagar mulki bayan kifar da shugaba Muhammad Usman a ranar 27 ga watan Janairun 1996 ya shirya zaben da ya bashi damar doke abokan karawarsa sai dai suka ce a tabau domin a tunanin su an yi aringizon kur'u mafarin barkewar hayaniyar da ta yi sanadin halaka shi da sunan juyin mulki wanda komandan Dauda Malam Wanke ya jagoranta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu sake komawa Najeriya inda a wani al'amari mai susurai aka mika wa gwamnan Bauchi wata yarinya da wasu matsafa suka riɗewa dubura Abdulluhan Muhammad Gareka.
A wani dan takaitaccen biki da aka gudanar don mikawa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad yarinyar a bayan sallamauta da aka yi daga asibitin kwarwa na garin Kano, kauren Bauchi ya bayyana jin dadinsa da ganin yarinyar cikin kyakkyawan kamanni, sannan ya dauki alkawarin daukan nauyin karatunta.
Karfarmu ko kuma jika mawawu wanda wayannan matsafa mutane wanda ba su da tausayi suka ci mata mutunci, suka ci mana mutunci a matsayinmu na al'umma annabi. Kuma cikin yukon Allah wayannan kwararrun likitoci a Aminu Kano Teaching Hospital wanda aka kaita suka iya mata magani, suka yanke wani gefen jikinta, suka sake yin abun hikima inda Allah sa ta fito lafiya kalau. Idan dai mutum zai samu farjin ƴarsa ko jikansa ya yanke saboda tsafi da wani abu, to lalacewan ta lalace. Za mu ɗauki nauyin karatunta daga yanzu har lokacin da za ta shiga university, in Allah ya sa za ta shiga university. Kuma duk abin da zai taso na damuwan kiwon lafiyarta, tunda mun san abin da ke tare da ita a gwamnatance, za mu ɗauki nauyin kula da ita a madadin iyayenta.
A jawabin godiya da iyalan yarinyar suka gabatar, sun yabi yadda gwamnatin jihar Bauchi suka taimaka wajen samar wa diyar tasu lafiya.
A madadin iyayen wannan yarinya Hawwa'u, mai suna Hawwa'u Yawu, ba abin da za mu ce ma da kai da makaraban gwamnatinka sai dai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuma sannan godiyar mu ba ta tura tafi ba sai mun tuna da asalin shi jagoran wannan tafiya, commissioner lafiya, kasancewar yadda shi ma ya tafi ma. Godiya mara iyaka, Allah ya saka da alkhairi, godiya dai mara tsadadi.
Malam Yago Abdullahi ke jawabin godiya a madadin iyalan yarinyar. Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da ake ci gaba da sauraron shari'a tsohon dan sandan nan Derek Chauvin da ake zargi da kashe George Floyd a nan Amurka. Farkon makon nan likitan da ya karbi Floyd a lokacin da aka garzaya da shi asibiti bayan da Chauvin ya danna wuyansa, da kuma shugaban rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis sun bayyana gaban kotu domin ba da bahasi kan wannan shari'a wacce Amurka suka zira ido su ga yadda ƙarshenta zai kaya. Shirin nawa wannan mako zai mai da hankali ne akan wannan batu da ma sauran batutuwan da suka taso a wannan zama. Sunana Mahmud Lalo. To ana dai cikin mako na biyu kenan a shari'a da aka fara wacce take zargin tsohon dan sanda Derek Chauvin da kisan baƙar fatan nan mai suna George Floyd. A lokacin zaman kotun wanda aka yi a farkon makon nan, shugaban rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis Medaria Arredondo ya faɗa wa masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci cewa irin matakin da Chauvin ya ɗauka na danna wuyan Floyd a wannan rana ya saɓawa irin ƙa'idojin aikin da rundunar ta tsara.
There's an initial reasonableness in trying to just get them under control over the first few seconds.
Yace akwai 'yan damar ta farko da akan ba 'yan sanda idan suna so su shawo kan mutum cikin daƙiƙoƙin farko. Amma lura da cewa Mr. Floyd baya motsi, ci gaba da amfani da wannan dama akan mutumin da ya riga ya shide wanda kuma an saka ankwa a hannayensa ta baya. Wannan ya sabawa irin tsarin horon da muke amfani da shi a aikinmu.
Is by policy, it's not part of our training, and it is certainly not part of our ethics or our values.
Shi dai tsohon dan sanda Derek Chauvin ana tuhumar shi ne da laifin kashe George Floyd bayan da ya danna gwiwarsa a wuyansa har na tsawon kusan minti 9. Dalilin kenan da masu wuce alkali yake hukunci suka saurari bahasi kan matakin danna mutum a wuya idan ana so a kama shi. Shugaban yan sandan na Minneapolis Arredondo ya kara da cewa tsarin da ake bi wajen danne mutum ta wuya ƙarfi ne da ake amfani da shi madaidaici. A lokacin da na kalli shaida ta 17 da aka gabatar da yadda fuskar Mr. Floyd ta yi, na fahimci cewa hakan ya sabawa wannan tsari na amfani da ƙarfin madaidaici. Ƙwararru a fannin lafiya sun ce zuciyar Floyd ta daina bugawa a lokacin da aka isa da shi asibiti. Likitan da ya karbi Floyd a sashen marasa lafiya masu bukata ta gaggawa a ranar 25 ga watan Mayu shekarar 2020 ya faɗa wa masu taimakawa alkali wajen yanke shari'a cewa rashin iskar shaka ce ta sanadda mutuwar Floyd. Jerry Blackwell shi ne mai gabatar da ƙara akan Chauvin ya kuma yi wa likitan tambaya kamar haka.
Was your leading theory then for the cause of Mr. Floyd's cardiac arrest oxygen deficiency?
Yace likita, bisa irin nazarin da kai, ka ce abin da yayi sanadin mutuwar Floyd shine iska da ya kasa shaka ko?
That was one of the more likely possibilities.
Sai likita Bradford Langenfield yace wannan na ɗaya daga cikin abin da ka iya haifar da hakan. Na fahimci cewa a wannan lokaci, bisa irin bayanan da na samu, hakan shine kusan abin da ya haifar da mutuwarsa, ba lallai sauran dalilai ba.
More likely than the other possibilities.
Sai mai shigar da ƙarin ya ƙara tambayarsa.
And doctor, is there another name for death by oxygen?
Yace shin akwai wani suna da ake kira aukuwar mutuwa sanadiyar rashin iskar shaka?
Asphyxia is a commonly understood term.
Sai likitan ya ce wani suna da ake amfani da shi akai-akai shine asphyxia. Wato mutum ya mutu saboda rashin iskar da zai shaka. To sai dai masu kare Chauvin sun ce Floyd ya rasu ne sanadiyar wasu dalilai da ba su da nasaba da wanda likitan ya faɗa da kuma amfani da miyagun ƙwayoyi, inda suka kara da cewa an samu ƙurɓushin ƙwayoyin fentanyl da methamphetamine a jinin Floyd. Eric Nelson shine lawyer Chauvin ya kuma tambayi likitan kamar haka.
There are many things that cause hypoxia that would still be considered asphyxiation, agreed?
Yace shin akwai abubuwa da dama da ke haifar da mutuwa waɗanda za su iya faruwa sanadiyar ƙarancin iskar shaka? Sai likitan ya ce wannan haka yake.
Drug use, certain drugs can cause hypoxia, agreed?
Wato kana nufin amfani da miyagun ƙwayoyi kan haifar da rashin iskar shaka da kan kai ga mutuwa, haka ne? Inji lawyer Chauvin. Sai likitan ya ce haka ne. A dai shekarar da ta gabata ne mutuwar George Floyd ta haifar da zanga-zanga a sassan duniya. Dan ɗabbaka maudu'in na Black Lives Matter ko kuma rayukan bakakin fata mana da muhimmanci, lamarin da ya sa a lokacin aka dasa alamar tambaya kan irin horon da jami'an 'yan sanda ke samu. Jama'a da kuma aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan mako, sai kuma jiko idan Allah ya kaimu, inda za mu riƙa bibiyar wannan shirya a lokaci zuwa lokaci har zuwa ƙarshenta. Yanzu a madadin Ashish Rai da Julie Lenders Grisham da kuma Daniel Brown da suka haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutu ƙarshen mako lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau. Ya ce, "Muryar Amurka, don Allah ku taimaka ku isar da wannan sakon ga 'yan kasuwarmu a Najeriya da ƙasashen Afirka da su yi ƙoƙari su yi koyi da ƙasashen Larabawa waɗanda ke rage farashin kayayyakin abubuwan masarufi a irin wannan lokaci, domin jama'a su samu sukunin gudanar da azumi cikin walwala da farin ciki maimakon ƙarawa kayayyaki tsada kamar yadda suka saba, don Allah su taimaka su rage." Haka zalika wasikar Aminu Adamu shi ma cewa yayi, "Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama ne kira ga ƴan kasuwar mu manyan su da kananan su da cewar su ji tsoron Allah su tausaya wa talakawa kada su ƙara kuɗin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadana da yake gabatowa daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan watan shi kuwa baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfaran Najeriya cewa yayi assalamu alaikum muryar Amurka ina muku fatan alkhairi dan Allah ina kira zuwa ga gwamnati musamman ta jihar Zamfara mai ikirarin tayi sulhu da ƴan bindiga masu tare jama'a a ko ina a cikin jihar ta dauki matakin kare al'ummar jihar da dukiyoyinsu kamar yadda ta yi alkawari domin hanyar Zurmi zuwa gulbin boka da wasu hanyoyi ba sa iya biyuwa ƴan ta'adda suna yi mana barazana ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ko dai ta sake yin sulhu da waɗannan mutanen ko kuma ta yi kokarin sa jami'an tsaro akan hanyar Allah ya muna maganinsu baki daya Allahumma amin shi kuwa ra'ayin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau cewa yayi kama aiki da sabon speta janar na ƴan sandan Najeriya Usman Alkali Baba yayi a wannan makon Allah ya sa kada mu ce gara bara da bana domin wallahi wani lokaci gara sabon gini da yabe mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi Assalamu alaikum muryar Amurka muna fatar Allah ya sa taron da shugabannin kungiyar ci gaban kasashen kudancin Afirka za su gudanar akan tashe-tashen hankula da ke faruwa a kasashen wanda za a yi a kasar Mozambique Allah ya sa a yi ci cikin nasara ya kuma samar da hanyoyi da za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin a kasashen mu tare da fatar Allah ya muna jagoranci baki daya Sako daga Usman Shitu Mahuta.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Mun ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi. Ta bakinsa wani abin takeici ga halayyar mu a ƙasa. Mun kuma ji cewa kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna fuskantar yawan hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmandu. A wani mataki na bazata, mukaddishin Prime Minister Singapore, Heng Swee, wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba ya jinya kansa daga cikin masu takarar wannan mukami.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu ashirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyyar mu ga iyalan marigayi Malam Aliyu Dallaji Wurno da kuma ma'aikatan cibiyar NIPS saboda rasuwar Dr. Isiyaku Aliyu tsohon babban jami'in nazari a cibiyar koyar da dabarun mulki na gwamnatin tarayyar Najeriya NIPS da ke Kuru Jos wanda za a yi jana'izarsa gobe Asabar idan Allah ya kai mu a garin Wurno karamar hukumar Tafawa Balewa jihar Bauchi Allah ya ji kansa da rahama yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam